Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 36 ne suka mutu a sanadiyar wani hatsarin jirgin kasa da ya wakana a yau a kasar Taiwan. Kasar India ta nuna damuwa dangane da wani sabon yunkuri da kasar Sin take yi na samar da sabon matsuguni ga wasu farar hula a yankin nan na Himalaya da kasashen biyu suke chatar baki kansa. Cibiyar samun bayanai ta John Hopkins ta ba da rahoton cewa yanzu haka mutane fiye da miliyan 129 ne suke fama da cutar corona a duniya baki daya.
Kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a je da takaya wajen rantsar da sabon shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad.
Manyan baki gaskiya sun hallara sosai daga sassan duniya. Shugabannin kasashe kusan 10 ne suka halarci wannan biki, yayin da wasu shugabannin wato suka aiko da wakilansu.
Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na biyu ya buƙaci haɗin kan musulmi kan batun ganin wata.
Zama ku rashin gabanin ku ilmantar da jama'a. Wanda kan ku ce ga maganar wata ko watan Rajab ne ko watan Shawwal ne ko wani wata ne.
Sannan za a ji matsayin kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah kautar kore game da matsalar tsaro a Najeriya.
Babu makasa a cikin miyati Allah kautar kore, kungiyar miyati Allah kautar kore ba kungiyar ta'addanci bane. Kyautar da zamantakewan Fulani da waɗanda ba Fulani.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka. Bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa. Hukumomin Taiwan sun ce ana zaton wata motar aiki da ta kauce hanya, sannan ta fadi akan hanyar jirgin kasa. Ita ce musabbabin afkuwar hadarin a kudancin birnin Hualien. Ana daukar wannan hatsarin jirgin kasa da cewa shine mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata a kasar Taiwan din. Jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taipei zuwa Taichung, kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su ƴan yawon bude ido ne. Wasu kuma suna komawa gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana 4 da za a yi. Yunkuri da kasar Sin ke yi na samar da wajen zama ga wasu al'umma farar hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin Himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abin damuwa ga India. Kamar yadda masu nazarin al'amura a India suka ce, wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin. An daga sabuwar jar tuta a wani sabon kauye da Sin ta gina a yankin da ake jayayya a tsakanin kasashen biyu, akan iyakar jihar Arunachal Pradesh da ke arewa maso gabancin kasar. Masu nazarin suna ganin cewa ginin sabon ƙauyen a yankin da India take ikirarin mallaka wata dabara ce ta karfafa ikirarin mallakar yankin da Sin ke yi ta hanyar canza gaskiyar abin da ke ƙasa. Ƙauyukan da ke bakin iyakar tamkar kwatankwacin yankin Himalaya ne na tsaunukan da Sin ta kirkira a tekun kudancin Sin. Kuma kar mu manta cewa a tekun kudancin Sin din kasar ta kara zana taswirar yankin ba tare da yin harbi ko daya ba. A ta bakin Brahma Shanali, farfesan nazarin dabaru a cibiyar manufa da bincike ta New Delhi. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoto a yau Juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wannan sabuwar kididdiga ita ce mafi yawa da aka samu cikin kwana guda a wata 6 a kasar da ke kudancin Asiya. India tana da mutane miliyan 12,300 masu fama da cutar COVID. Kasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar wato miliyan 30,500 da kuma miliyan 12,800 kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta John Hopkins ta fada. Hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe. Masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar Vila Nova Kashinura da ke birnin Sao Paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda aka rantsar da sabon shugaban kasar Bazoum Mahamat. Sula Barma, gare ka.
To Haji Barma, ya ta kaya wajen rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Niger?
Yawa Malam Ibrahim, kamar yadda ka bayyana, biki an riga an yi shi, wato an rantsar da sabon zababben shugaban kasar Niger Bazoum Mahamat, wanda a yayin wani bikin musamman da aka shirya a cibiyar nan da ake kira Santar Mahatma Gandhi da ke birnin Yamai, inda shugaba Isuhu mai barin gado ya damkawa shi Bazoum Mahamat ragamar mulkin jamhuriyar Nijar domin soma wani sabon wa'adi na shekaru biyar. Kuma abinda za a kara anan shine cewar bikin an yi shi ne tare da halartar kotun, wato alkalan kotun tsarin mulkin kasa da shugabannin kungiyar addinin Islama.
Ya zaka ce game da halartar manyan baki da sauran jama'a wajen wannan rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Niger?
Manyan baki gaskiya sun halara sosai daga sassan duniya. Shugabannin kasashe kusan goma ne suka halarci wannan biki, yayin da wasu shugabannin wato suka aiko da wakilansu, imma mataimakin shugaba ne ko kuwa prime minister da shugabannin majalisun dokoki. Haka dai wato waɗannan manyan shugabanni da shugabannin kasashen da suka halarci wannan biki galibinsu shugabannin kasashen Afirka ne, waɗanda suka hada da Mali da Ghana da Liberia da Equatorial Guinea da dai sauran shugabanni da na Senegal su ne waɗanda suka halarci wannan biki. Sannan akwai shugabanni daga tarayyar Najeriya, irin su gwamnoni wajen akalla 8 daga Najeriya. Haka akwai sarakunan gargajiya waɗanda suka halarci wannan biki.
Me za ka ce game da yanayin tsaro da kuma yadda jama'ar ƙasar suka ga wannan rantsar da sabon shugaban ƙasa nasu?
To yanayin tsaro ai ba a magana Malam Ibrahim. Gaskiya cikin yanayin tsaro an tsaurara matakan tsaro sosai a kewayen wurin da aka gudanar da wannan biki. Haka kuma a cikin ɗakin taro da kuma harabar gidan.
Shin akwai wani martani da 'yan adawa suka nuna game da wannan rana ta rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Niger?
To 'yan adawa dama kamar yadda suka bayyana farkon makon nan, wato har yanzu suna nan akan bakansu na cewa suna da sha, wato a dangane da wannan sakamakon zaɓe na cewa su dan takararsu ya ci zaɓe illa kawai an murɗa ne kuma ba za su amince ba.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Wata gobara ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh, inda ta kashe akalla mutum uku a ta bakin 'yan sanda da waɗanda abin ya faru a idansu. Baturen 'yan sandan yankin Ahmad Sanjur Morshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage bayan da ya ɗauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa su kashe wutar. Wasu mutanen kuma da dama sun jikkata, har yanzu ba a san me sanadin wutar ba. Hukumomin bada agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya inda ta kashe mutane 15 wasu 560 suka samu raunuka yayin da kuma kusan mutane 45 suka rasa mahalli. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar, ciki har da kansilan kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint, sannan a kawo karshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke kara tabarbarewa cikin hanzari a Myanmar. Sannan ya Allah wadai da amfani da karfin makamai da dakarun tsaron kasan da 'yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokradiya cikin lumana. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara. Kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai, sannan kuma duka bangarorin su nisanci tarzoma.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karin Najeriya za mu nufa inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar Rabiu ya buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi kan batun ganin watan Ramadan. Muhammad Nasir gare ka.
Tabbatuwar ganin wata a musulunci shike tabbatar da soma kidar kwanakin watan da kuma soma ibada wanda ake yi a cikin wannan wata. A Najeriya, shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci ne shari'a ta baiwa iznin sanar da musulmi ganin watan musulunci, wanda kuma aiki ne wanda majalisar mai alfarma sarkin musulmi ke gudanarwa a kowane wata, a cewar shugaban kwamitin duban wata na majalisar kuma wazirin Sokoto Professor Sambo Wali Junaidu.
Abin da ya kamata kowa shi dauki cewa wannan aiki wajibi ne na ba wai sarkin musulmi ba kawai. Sarkin musulmi bai faɗa cewa a tashi azumi ko a jazumi, sai ya tabbatar da cewa an gaishi sai a bada sunnar zuwa. In duk kasa ba gaishi ba, shikenan sai a yi 30. Hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Amma mutane wani bai koma dibin wata tun daga Ramadan bai saki diba a yamma balle shiga wani wata a ciki. Sai Sha'ban ya zo ya kare, sannan ya ce zai duba, wani ba bai koyi diba ba. Amma dai sai ya shagar da magardame. To mi sarkin musulmi zai karu da shi in ya ce duk jama'ar duniya ko ko jama'ar Najeriya su tashi da azumi, ko mi zai rago da shi in ya ce a ji azumi? Amana ta Allah ba shi, kuma ita ce yake yi shi ke tsarewa ya yi cewa an tabbatar da an ga wata ko ba a gan shi ba.
Shi kan sa mai alfarma sarkin musulmi a lokuta da dama yakan ja hankulan jama'a akan abin da ya shafi ganin wata, kamar lokacin wannan taro da ya yi da uwayen ƙasa 86.
Aikin ku ne da mun kurashi gaba ne ko ilmi tsada jama'a duk da kan ku ce ga ka magana wata ko wata ko watan Rajab ne ko watan Shawwal ne ko wani wata ne da kuke shi a ruwa ko shi ke ku ya wata kan ku fara kana ku ba mushi dan mai bi za mu muna da hukuma da hanya da karmu kai karji wanda muke bi kai mu tabbatar cewa an gada ko ba gani ba. Hanyoyi daban-daban kuma akwai su, ba hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah sa ya kaɗa sauka ya kama sauki.
Sai dai duk da haka wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna akan farawa ko kuma karewar watan Ramadan, kamar yadda aka samu a shekarar bara ta 2020. Shugaban kwamitin duban wata Professor Sambo Ali Junaidu ya ce jama'a fa su sani duban wata amana ce.
Abin da muka yi karfafa don Allah mutane su zo su dubi wata, kuma a yi karatun ta natsu na cewa wata shikan canza wuri dangane da yanayi. Lokacin dari yakan kauce wurin da shike, lokacin bazara da shike to ya bambanta lokacin da shike dari ko lokacin damana. To to waɗannan duk abubuwan ne kamata mutane su nemi ilimi, kuma kowa da jaddibin mata ya san amana ta Allah ya azagare shi, don shi kane wanda ya ci an ga watan ba takara na akai wali a ci to a bashi, ya ci takara a bashi biliyan kaza don ya ga wata.
Yanzu dai da ya rage kwanaki kaɗan ga somawar watan Ramadan, kwamitocin duban wata sun bayyana fatar cewa jama'a za su yi aiki da umarnin da suka bayar domin ƙara samun haɗin kai a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Akai da Muhammad, yanzu kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Kautal Hori ta ce ita fa ta damu sosai game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma yadda al'amarin ke shafarta. Madina Dauda gare ki.
A lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hori Abdullahi Bello Badejo shine ya koka akan abin da ya kira bata suna da ake yi wa ƴaƴan kungiyar a duk lokacin da wani abu ya auku. Badejo ya bada misali da abin da ya auku da gwamnan jihar Benue da wanda ya auku a Kudu da har aka farwa sarkin Fulani da kamun kuma Ardo da Tijo, har ma da waɗanda ake kwace musu dabbobin su a dazuka da suke bi domin kiwo. Abdullahi Bello Badejo yayi ƙarin haske.
Muna cikin barazana, muna cikin tsaka mai wuya, babu makasa a cikin Miyatti Allah Kautal Hore. Kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ba kungiyar ta'addanci bane, kungiyar mu kungiyar kare raye tattalin al'adu ne na Fulani da kuma kyautata zamantakewan Fulani da waɗanda ba Fulani ba da kuma kare muradun su a duk inda suke.
To sai dai ga ambassador Muhammad Isa Dodo yana ganin waɗannan batutuwa na da alaka da rashin tsaro, inda ya tsokaci yana cewa
gwamnatin tarayya katta bar tsaro kawai a kanta, ta tabbatar da cewa ta hada da gwamnoni, ta hada da local government. Gwamnoni suke da suna da sarakuna, sarakuna suna da hakimai, hakimai na da magaddai, magaddai na da masu unguni. Sai a je kowane karamar hukuma local government kenan a yi masu team din su na tsaro.
Amma kuma ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Mai Gari Dingyadi ya ce hukumar ƴan sanda bata kau da ido akan waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba.
Ina tabbatar da cewa ƴan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan, kuma sun san haƙƙin ɗan adam, kuma sun san abubuwan da suka rata a wayansu. Gwargwado ana ƙoƙari a aiki a kansu, amma dai muna fatar ƙungiyoyi na ƙasar nan za su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar nan. Kuma matasa suna da rawar da suka iya takawa wajen ba da wannan gudunmuwar.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A farkon makonnin ne fadar White House ta gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke nuna wa Amurka ‘yan asalin Asiya da wasu ‘yan yankin tsibirin Pacific a nan Amurka, lamarin da ya nuna matsalar ta ƙaru matuƙa cikin sama da shekara guda. Yau batun da filin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Tufada White House ta gwamnatin Amurka ta kaddamar da wasu tsare-tsare don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke yi wa Amurkawa ‘yan asalin nahiyar Asiya da wasu ‘yan yankin tsibirin Pacific a nan Amurka, lamarin da bincike nuna cewa matsalar ta ƙaru matuƙa a cikin sama da shekara guda. Wannan mataki da gwamnatin shugaba Joe Biden ta ɗauka na zuwa ne ‘yan makonni bayan kisan wasu mata Amurka ‘yan asalin Asiya 8 da wani ɗan bindigayi a birnin Atlanta da ke jihar Georgia. Wata sanarwa da fadar ta White House ta fitar a farkon makon nan ta ce a dukkan sassan Amurka ana ci gaba da nuna alhini da fushi kan yadda wasu ke kai hari tare da nuna kyama ga Amurka ‘yan asalin nahiyar Asiya, musamman ma mata da ‘yan mata. Sanarwar ta kara da cewa kamar yadda shugaba Joe Biden ya faɗa a lokacin jawabinsa na farko da ya yi a hukumance, kai harin nuna kiyayya ga al'ummar Asiya bai dace ba, bai kuma yi kama da al'adar Amurkawa ba, kuma ya zama dole a dakatar da wannan ɗabi'a. Bincike ya nuna cewa nuna kiyaye da ake yi wa 'yan asalin ASEAN na da nasaba da ballar cutar COVID-19 wacce ta samu asali daga China. To sai dai daga cikin tsare-tsaren da fadar ta wata wasu samar, akwai shiri na kafa wani kwamiti wanda zai rika bibiya tare da yin yaki da halaye irin na nuna kiyaye mai nasaba da annobar coronavirus wanda ake nuna wa Amurka 'yan asalin ASEA. Sannan za a kaddamar da wani shiri wanda zai rika nuna irin abubuwan bajinta da Amurka 'yan asalin ASEA suka yi a Amurka, tare da samar da kudade ga wata gidauniyar binciken ayyukan kimiyya da za su shafi yadda za a yaki ɗabi'ar nuna kiyayya. Saboda kuma ire-iren waɗannan matsaloli na kai harahar akan mutanen da basu ji ba su gani ba, a kwanan nan shugaba Joe Biden ya ƙara ɗaga murya kan buƙatar a tsawara matakan mallakar bindiga a Amurka, lamarin da ya haifar da muhawara.
We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again.
Yace za mu iya sake haramta amfani da manyan bindigogi a wannan ƙasa tamu. A shekarar 1994, Majalisar Dokokin Amurka ta saka haramci kan amfani da ire-iren waɗannan bindigogi na tsawon shekara 10, wanda wa'adinsa ya ƙare tun a shekarar 2004, kuma tun daga lokacin ba a sake sabunta ta ba. Saboda hawa dokin naƙi da 'yan Republican suka yi, kuma har yanzu akwai wannan saɓani a tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar. Kamar yadda aka gani a wani zama da Majalisar Dattawa ta yi a ranar Talata don duba yadda za a saka tsawaran matakan mallakar bindigar.
What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens because that's their political agenda.
Senator Ted Cruz na jihar Texas, wanda ɗan Republican kenan, yake cewa abin da ke faruwa a wannan committee a duk lokacin da aka yi kisan kyashi shine kokarin da 'yan Democrat ke yi na karɓe bindiga daga hannun fararen hula masu bin doka, saboda dama su burinsu na siyasa kenan. Sai dai Biden ya yi kira ga Majalisar Dattawan da ta amince da ƙudurorin dokar faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga, waɗanda 'yan Democrat suka amince da su a kwanan nan a Majalisar Wakilai. Senator Richard Blumenthal, ɗan Democrat ne a Majalisar Dattawa, ya kuma zayyana alfanun tsawara dokokin mallakar bindigar.
Ended background checks, extreme risk laws to prevent suicides, mass shootings and hate crimes.
Ya ce faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga, saurara dokoki don daƙile ayyukan masu kashe kansu da yin kisan kiyashi da nuna ƙiyayya, kare waɗanda ake afkawa da samar da wurin adana makamai mara haɗari. Ɗaukan waɗannan matakai ba abu ne da ba zai yiwu ba. To yayin da Biden ke ci gaba da yin kamfen ɗin kawo ƙarshen matsalar kashe-kashe da bindiga, wani abu da babu tabbaci a kai shi ne irin yadda zai mai da hankali akan wannan batu, yayin da yake da wasu batutuwa masu muhimmanci a gabansa, kamar na kashe dala triliyan 3 don samar da ababen more rayuwa ga Amurkawa da kuma batun shige da ficen baki. A baya dai shugabannin ƙasa 'yan Democrat sun yi kuro, amma haƙarsu bata cimma ruwa ba kan batun tsawara matakan mallakar bindiga, ciki har da Barack Obama wanda ya kokarin samar da dokar bayan wani kisan kiyashi da ya halaka mutum 27 a shekarar 2012, ciki har da ƙananan yara 20. Shi dai 'yancin mallakar bindiga ya samu mafaka ne karkashin wata doka da ake kira Second Amendment a cikin kundin tsarin mulkin kasar, amma saboda masu rajin kare wannan doka ya zama abu mai kamar wuya a kawar da wannan doka cikin ruwan sanyi. Amurkawa dai sun mallaki akalla kashi 45 na dokacin makaman da ke hannun fararen hula a duniya, inda ƙididdiga ta nuna cewa kusan bindiga 120 ake samu a hannun kowane tarin mutum 100. Haka zalika kasar ta Amurka ita tafi ko ina samun yawan mace-mace sanadiyar hararar bindiga, inda mutum kusan 40,000 suka mutu a shekarar 2019 a cewar cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patsy da Kuswara, Julie Latest Gresham da kuma Daniel Brown, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
Ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna taya sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad murnar shan rantsuwar kama aiki a yau. Allah ya sa shugaba Bazoum Muhammad ya zama alkhairi ga al'ummar Nijar. Su kuwa kawo mai ruwa Bajoga da Abubakar Salisu a Rikini ta suke Assalamu alaikum muryar Amurka. Yau ne sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ke shan rantsuwar kama aiki na shugaban kasar Nijar. Muna masa addu'ar fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bashi ikon tafiyar da mulkin sa cikin lumana da kwanciyar hankali. Sai kuma wasikar haɗin gwiwa ta su Aliyu Muhammad Dan Fulani da Abubakar Salisu Fatuskum dake jihar Zamfara dake cewa Allah sarki duniya mai yayi komai yana da lokaci. Tabbas yau Juma'a babbar rana, wa'adin mulkin shugaba Isuhu Muhammadu ya kawo ƙarshe a Nijar. Muna addu'ar Allah ya sa sabon shugaba ya fi na yanzu aiki wajen ciyar da ƙasar gaba. Shi ko Malam Matiu Garba daga Mina jihar Nijar Najeriya cewa yake Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar hatsarin jirgin ƙasa da ya auku a ƙasar Telan.
Kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yadda da wannan rigakafin ba. Saboda ita coronan ma kanta ni ban yadda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa. Jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taiping zuwa Taichung kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su ƴan yawon bude ido ne. Wasu kuma suna koma gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana hudu da za a yi. Kun ji kuma cewa wani kuri da kasar Sin ke yi a samar da wajen zama ga wasu al'umma fararen hula a inda ake samun rashin jituwa iyakar yankin Himalaya. Ya fito fili a matsayin wani sabon abun damuwa ga India, kamar yadda masu nazarin al'umura a India suka ce. Wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin. Ma'aikatar lafiya ta India ta bada rahoto a yau Juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Legas Gresham wacce ta ɗa mana shi, da injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kaɗa Masigar bake muku fatan alheri. Wassalam.